gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu a koda yaushe ake bukata a ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim.
Ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, inda yau ma 11 ga watan Janairu shekarar ta 2019 maganar kenan.
To haka ne Hadiza, yau ranar nishadi ce, don haka mun yi babban kamu, amma dai an ce waka bakin mai ita tafi dadi.
To na farko dai sunana Aminu Abba Umar aka Enormous G aka The House Rapper aka The House Hip Hop Ambassador aka kai kauce sunana kenan da aka fi sani.
To ko zaka dan ba mu takaitaccen tarihin ka?
Na farko dai shi dai Aminu Abba Umar aka Enormous G an haife shi ne garin Kano, ya tashi garin Kano, yayi makaranta garin Kano, sannan kuma ya je Jami'ar Bayero University Kano ya karanci Mass Communication. Daga kuma nan ana nan dama tun yarinta ba za a manta ko kuma ce ba zan manta ba, saboda shekara 18 nake harkokin waƙoƙi, ina ga wi'a na ɗaya daga cikin watan pioneers wanda suka fara Hausa hip hop a arewacin Najeriya. Daga nan kuma a arewacin Najeriya ina nan ina yi tun mutane ba su san menene Hausa hip hop ba, muka fara yin shi aka yi nisa kafin in zo in fara aiki a Arewa 24. Na fara a Africa Magic House DSTV, inda nake ta promoting Hausa hip hop har izuwa yanzu kuma da nake Arewa 24. To Nomis G kuma ya jima a cikin wannan harkokin, na karbi award kala kala na Best Northern Artist of the Year, na karbi MTM Best, na karbi AMA Best, kai award kala kala da bazan iya kirgatsuwa.
To madalla, to akwai naga kai saki sababbin waƙoƙi kwanan nan bayan wannan waka taka da ake kira da Basu Feelings. So akwai wani waka da na gani mai take babu lokacin bata lokaci. To wakan ita kai ta ne dan matasa ne akan siyasa ko me ma'anar wakan?
To ita abinda ake nufi da babu lokacin bata lokaci, watan a turanci no time to waste kenan, ko? Yawa, inda yawa akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa a Najeriya da zaki kula, mutane ba sa amfani da lokaci, su kawai waɗansu gulma ne a ransu, waɗansu kuma ba su tashi zai su nemi na kansu ba, waɗansu kuma ba su je makaranta ba. Duk dai in ka tsaya ka bata lokacin ka, haka zaka tashi cutar babu ba abinda ka mora a rayuwa. Sai zaka kowane lokaci, mu a wurina ni fa kuɗi ne ko kuma wani abu da zaki amfani da shi mai muhimmanci ne. Shi sa muke cewa babu lokacin bata lokaci. A cikin wakan kuma zaki ji inda nake magana cewa ina su shata, ito ina su Ado Bayero, ina su Fila, ina su wane ne, mun ga gwamnatin da ta zo ta wucewa su ma sun yi mun gani sun san babu lokacin bata lokaci.
To yanzu bari mu shakata da wannan wakan naka domin jin cikakkiyar wakar.
Lokaci idan ya zo,
Cikin sababbin wakan naga kai wata waka mai suna Fatima. Wace ce Fatima?
To na farko dai Fatima kin san za shi mawaki yana yi ne dauki suna guda daya wanda duk a duniya in dai da mai wannan sunan za ta iya jin dadi, amma ni na sadaukarwa matata ce nake cewa
Fatima babu Fatima
eh dama sunan ta Fatima kuma har na saka competition duk wanda yake ganin yana da Fatima shi ma zai iya dauka ya je ya tura min bidiyon ya tagin ina a abin nan a Instagram domin shi ma in gani irin na yaba hankalinta na duna duniya babu kamar ta, saboda haka ta yi hakuri ta zauna ta kwanta da hankalinta kawai. Kun ga ma'ana kenan, amma kuma duk masu sura irin fati a duniya yadda su a
to wannan wakan ma kenan yana fadakar da mata da maza inda za a zamantakewan aure kenan, miji ya roƙo matashi yawa in ka gane matashi soyayya ko
yawa yana kaunar ta, sannan in kana son matar ka nuna mata kana son ta ba wai inda jama'ar mu suke wadansu da soyayya, amma za ka suna dinkula abin a zuciyarsu in sun dawo gida ma ba sa iya zama da matansu suna musu maganganu mai dadi da za su ji dadi ma.
To bari mu shakata da Fati.
Wannan da kasuciyata yake karkashin kullun zuciyata, wasiƙa ce a takeice na yaba miki kike matata cikin dubo kece daya tar ranar da na fara ganin ki zuciyata ku tarike ki na son kuma babu kamar ki Fati Momi matata Fati Momi yar gata you my number one top 10 di makata you my number one mata azaba fuck one in a million azaba fuck one in a million ta 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 no me see more red ta 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 come on I take it to the other wallahi babu kamar ki yarin yake yin saman ki na zamo ce suke bigil shi kin kan ya sai to ro ne mu kan ko babban faro mu ga tsatsa masa taro ke ce babbar da nana yo mabi ba ka shoba nana ke ce ai kin da da na number 1 in a million in my pocket number 1 in a million saba one in a million taka
na Fatima
barkanmu da dawowa in nomisci akwai cikin wakokin nan kai wata waka mai suna Young Alhaji kai kama kanka kuma kama matasa ne Alhazawa
to ita kin san shi da ma hip hop din zaki zurcewa irin wakokin nan akwai kuri kin gane yawa ko ina za ga hip hop kuri ne to Young Alhaji ina kamar ina kuranta kaina ne eh wanda nake magana sosai cewa ba Young Alhaji ya shigo kuma ni babban yaro ne saboda haka in dai za su ji sakon za su ta cewa ko ni kaina nake zugawa a ciki duk wanda ya ji Young Alhaji ya san kaina nake
wannan zuga kan nan da kake kana zugawa ne saboda sauran matasa su kwadayi su yi koyi da kai domin samun dogara da kai ko dai kawai kana yi ne domin ka zuga kanka
to ina yi ne a bisa sauran matasa su gane cewa Nomizi ya je inda yake so ya je kin gane dan wadan za ta ga in ka zama superstar to da kanka zaka dinga zuga waɗanda ba su yadda ka je din ba ma za su tabbata da cewa eh ka je din tun daga shi ka faɗa kaza ka faɗa kaza ka faɗa kaza to da kaman wani kaimi ne ake ƙara waɗansu da suke son su zama kaman Nomizi da kuma waɗanda suke bakin ciki da Nomizi to a gaya musu Nomizi ya je wannan wurin
to Nomizi bari mu shakata da Young Alhaji domin mu ji mu ma mu san inda ka isa domin mu ma mu dage damtse mu samu mu isa inda ka isa kai ma
to yayi to yayi Nomizi
zapi na hatu mata wanka zapi daga London mun ya hafu da bi muka je yin saka ci shi babban yaro ne sunana ka tibi ci mu hada bulala mun ya so san ba na lata ni kade ni ta bana papa dai ba ma bana papa ki ko ni yan ala ki ko ni yan ala ki su su mama ala ki su su mama ala wayo so good wayo Call me, baby, feeling it. I could send you a man, but scatter the place with the banga. Anytime we drop on, baby, girl, it's a mother. So I can send you some, baby, my watch. See, can I win the vote? Win some, baby, my watch. Where are you? Man, I give it to them, where you? You call at them, they want more to see. Mommy, give it to them, where you? Say you, say the bama, say on the scene. You call it, say, 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 say,
Barkanmu da dawowa daga ƙarshe akwai waƙar ka bani two fingers ko a turanci ta abinna a baka yatsu guda biyu kenan a Hausance. To shi kuma meye ma'anan wannan waƙar kuma meye dalili da tasirin waƙar?
To kin san shi a bani yatsu guda biyu finger zaka iya daga hannu yatsu biyu ya nuna maka peace. Wannan zaman lafiya ko zaka iya daga hannu a karkace ya nuna maka victory nasara. To ni ita ba na two fingers ma'anar ta
za kuma kana karka za kuma ka iya daga hannu biyu ka nuna second term na siyasa
yawa second term na siyasa haka ne to ni a wannan yatsu biyun da nake nuna ita ce irin wacce Aminu Kano a zamanin da yake daga maka wannan yatsu biyun nasara kenan kin gane to ni na samu nasara ne a rayuwata shi yasa nake gaya wa duniya na wahanna ba da tarihi na a ciki akwai wani mai kuɗi da yake cikin garin Kano wanda duk ba a san nayi rayuwa da shi ba watan AA Rano wanda shi yasa nake cewa kuna ina muke taho zulun da AA Rano kuna ina na ji secondary na dawo nazarci jami'a kuna ina ne kaza kuma da na shigo cikin area zaka ji gilin-gilin masu ɗaukar hoto suna yi masu waye masu waya masu kaza suna yi watan Nomis Jifa ya samu nasara kuma ya je wannan wurin kenan.
To bari mu saurari ba ni two fingers din domin
Nomis Jifa coachy ambassador.
Kakakai coachy kuna ina na je secondary chirano ita muke ta hoselin da AA Rano na ga mo secondary na dawo Kano na zarce jami'a cikin gaban Kano idan na samu ilimin da zan farfado shi yasa na dauki hoselin da aban kuna ina na saka cikin ruwa da san kuna ina a lokacin da muke hoselin ba dare ba ba rana hoselin samu tashi babu ko sistin da za a ci balantane in sai school da in samu ilimi kuna I'm a get up on that spin studio. Then it's time to walk at this IG a radio. Don't count the Nomis G coach ambassador. It get out, it could chair Nomis G, I get for that. Cause why it could chair Nomis G, I get for that. So da make area kuna da waka sana ta mana dariya da mun yi ga yuse mu mahaukata na siya ni mahaukaci a yanzu fa ka dan kuke gane nake ta bako feeling a ko ina kira ina ta fasa chilling yo da na shigo cikin area gilin-gilin ku ko kun ji ma kun na sai ba gilin yanzu kun tuko kuna ta waye waye ga ku can sana da shi ne shi ne dan mu fadi ki kuke ku tashi ni ne kaje Nomis G ake faɗa gida in kaje Nomis G ake faɗa ko kunna TV Nomis G kai ake gani ko kunna radio Nomis G kai ake taji na yi godiya ku ba da two fingers. Sabrapa aka the house of hip ambassador aka Ariotipo channel ambassador aka coach to musuya na pagudiya da duk wani abun wannan abun da yake faruwa fa abin da ya faru ne ban kara ba kuma ban dana ba wannan shine rayuwar namiji aka kai kai ku zo
Nomis Jifa
albarkanmu da dawowa daga ƙarshe a matsayinka na matashi kuma mawaki wanda ka dade kana waka kuma sannan ba wai waka ka kai ka sa gaba ba kai karatun jami'a kana da degree kana da komai wani kira zaka ma matasa akan yanda za su koma makaranta su karatu da kuma yanda za su samu sana'a dogara da kai da kuma yanda za su daina shaye-shaye da bangar siyasa tunda yanzu muna cikin yanayi na siyasa ne.
To a daidai kan wannan gabar dama wannan kudi shi ina magana kuma zan yi amfani da wannan daman in gaya wa matasa da suke tasowa waɗanda na farko shi ne karatu yana da mahimmanci in kana da ilimi to babu abin da ba za ka iya yin cikin natsuwa ba. Sannan kuma na biyu dole ne su tashi su nemi na kansu su tsaya da kafarsu su ma su ci su taimaka wa 'yan uwansu da iyayensu. Abu na uku kuma shine ita fa siyasa da bangar siyasa da ke ganta nan kullum ina magana akwai waƙoƙi da dama ma da nake magana irin wani irin su mai kirinya da sauransu wanda bai kamata suna shigar da kansu cikin waɗansu abubuwa ba. In kuka taru kuka je aka wani shi ɗan siyasa zai baka kuɗi ne ka je kai ta bangar sai a kashe wani a zubar da jini lokacin da ya ci zaɓensa ya zai manta da kai ba zai san da kana yi ba in wani kesu ya taso ma ba a san da kai ba wanda zai dependent ɗinka to kaga a nan zaman lafiya ya fi komai ji za ka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda dole ne fa matasa su gane tashin hankali ba shi da amfani zaman lafiya shi ne zai kawo cigaba a ƙasa da jihar ka da duk inda kake amfani da duniya to wannan shi ne shawaran da nake so bada.
Number for one reason. Yeah, that will do. It's the pen of old fool. I'm the man of my side shit. Missing me a busy. Safe out the game of hot fire. Take a shit, Benzy. Riding it slow in the hot pop the city. What's that it do when I look like the glass shit in Gucci?
The glass shit in Gucci.
Way you, boss levels. Way you, boss feelings. Way you, boss lyrics. Boss, the world.
You know, yeah, that's me, no with G. Why I'm going to give you faster feelings. I'm going to have faster one.
To a gaishe da Nomizji Hadiza kin ji tarihin Nomizji kuma kin ji waƙoƙin da yake kuma kin ji kiran da yake ma matasa wanda ya taka rawar gani sosai kuma yayi kira ga matasa ya kamata a ce in mutta matasa su koyi da irin shi kin gani didda ya dade yana waka amma bai hana shi ya je ya koma makaranta ba
wanda abinda ba sha'awa
ya koma jami'a ya kammala degree din shi ya samu degree kuma kin gani yana sa yana waka kuma duk da haka kin san ma'aikaci ne a Arewa 24 yana presenting zafafa 10 to ya kamata dai a ce matasa ku tashi tsaye ku nema na kai ku dogara da kai a guje ma bangar siyasa ya kamata duk inda kuke ku san cewa ya kamata ku nema na kanku makaranta yana da bala'in muhimmanci a rayuwa sosai to Hadiza muke ce kuma sai ki magana sosai
haka ne fa Daula kin san yanzu matasan ne namu sai a hankali amma dai tunda dai shi wannan mawaƙin ya dan ja masa kunne muna fatan dai su ma dai za su dan saurara su koma makaranta dan shi karatu yana da muhimmanci sosai ba wai an ce kar a je ayi koda wani waka suke so koma wani abu da suke so a rayuwa amma kar a aje karatu a gefe guda a tabbatar dai an ƙara sa karatu nan dan shi ne babban abu a rayuwa
kuma ba a tsufa da karatu ko dan shekara 40 ne 45 da za a iya koma jami'a ban manta aje na da ina jami'a ma ko dan shekara ina jin ya kai 60 tarin karanta mass communication da shi to ba tsuba da karatu kuma dai a dai guje ma
ni ma wallahi haka ba mama mutum daya ba ina ji sun kai su wurin su uku muna kiran su mama
oh kin gani mata ne ma ko
mata ne wallahi ce musu mama
to jama'a duka Allah muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umurni Daniel Brand da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin
Hadiza Kyari
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu ayi hutun karshen mako lafiya
Shout it.